gabatowa.
Sunana Adamu Idris Tanko, professor ne na geography kuma mataimakin shugaban jami'an Bayero ta Kano.
A zamaninka sanda kake tasowa ka buga wani harka ta kwallon kafa kuma zuwa professional level har mun muna labarin cewa ka ji har mataki na kasar shekaru 17 wato under 17 kenan. Ala misali ko zaka dan babu takaitaccen tarihi ya aka yi kuma daga ina ka fara harkan kwallon kafa kuma har zuwa mutakin da haye ka ya kawo ka koma ga harkan karatu.
To alhamdulillah gaskiya muna matasa mun yi harkar wasan kwallon kafa musamman a cikin garin nan garin Kano. Aga club din da nayi club ne karami amma a lokacin gaskiya muna da mun dan yi tashe muna kiran shi Hausa 11 Strikers. Akwai coach na Kano Pillars na yanzu a lokacin shine coach mu Ibrahim Jugunu shine coach mu haka muka taso yawancin wasa na wanda ya kai ni har mataki ga har na kasa shine wasan da nayi a nan jami'ar Bayero ina dalibi tun daga shekarar fari tun muna a lokacin muna School of General Studies muke kira ina bugawa team din jami'ar Bayero lokacin akwai manyan ƴan wasa irin su Amina Audu Margayi akwai su Nangwago Ashana akwai suna lokacin suna Rag Rovers su Malam Muntari duka mun buga da su a wannan jami'a bayan mun gama shekarar da muka gama gaskiya mun buga a lokacin akwai gasa da aka fito da ita ta Pepsi wanda mu muka buga final a wannan shekarar mun yi wasa kusan ko ina a kasar nan mun buga anan mun je irin garuruwa irin su Ilorin su Calabar a wannan lokacin su Aba muka je final har Lagos na je kar camping din mu aka yi na dogon lokaci so bayan lokacin mun dawo Allah ya sa muka sami ta goma shi aka nemi mu buga wa Flying Eagles so mun wannan amma da yake lokacin akwai yanzu ana ta kokan asu suna strike da lokacin dalibai ne gaskiya muke rigingimu
Flying Eagles ana nufin kasa da shekaru 21 kenan ba ma
a lokacin ba wannan batun 17 bai fito amma duk da yawancin wasanni lokacin na Usporn yawa lokacin su suke tashi duk mun buga wannan na shekara 13 ne 17 haka dai duk mun je wannan level din
ina da labarin cewa akwai din alaka da yada kasu da ko kuma ka san Dandibul Daniel Dandibul Amokachi
eh lokacin da naje muka je NYC lokacin Amokachi ya samu tafiya Belgium
club Bruges kenan
farkon tafiya sa club Bruges lokacin naje Kaduna ina NYC sai aka nemi na zo Ranchers Base lokacin ya bar Ranchers sai aka danga ai akwai wani yaro ya zo daga Kano lokacin shi akwai coach mu na NYC shi ya nemi hada ni da mutanen Ranchers lokacin kusan kowa yana sha'awar ya ganni a fili da yake dai Allah ya yi sana'ar za ta dore da harkar kwallon kafa ba sai na sami wani ciwo ankle ina tun daga nan na sami tun daga wannan karo ina ji shi ma friendly ne akwai wani lokacin wani banki da ya fito da kwallon kafa a wannan shekarar 1989 zuwa 90 suna tashi
in ba mun ta ba NUB kenan ko Nigerian Universal Bank
lokacin akwai wani striker din su ina ji daga baya yayi suna ina ji har national team shi ma ko Nasiru something
okay Nasiru
I think Nasiru something lokacin yana tashi ni nayi marking din sa a lokacin he could not ba tazara da muka bashi gaskiya to alhamdulillah a wannan dai wasa nan na samu wannan ciwo to tun daga nan kuma haka muka zo shekarar ta wuce to daga nan kuma sai Allah ya dawo da mu harkar karatu to tun daga nan sai kuma muka dawo makaranta sai dai yanzu kallo kamar yadda kusan kowa yake
to wanda irin shawara zaka ba matasa da su hada harkan wasanni da kuma karatu har da kai yanzu ka kai mataimakin shugaban jami'a har zuwa matakin DVC muna labarin da aka DVC admin ma kafin aka mai da kai DVC academy
To alhamdulillah duka matasa kusan duk wanda ya sani a Bayero yawanci ɗan shekarun nan ya fahimci cewa nayi chairman na sports ni nayi chairman na sports da nan da yake mu muka yi muka karbi bakuncin wasanni da muke kira WAWOC West Africa University Games a lokaci na muka yi muka fito da stadium mu muka gina ta muka yi daga abu na wasanni da yake san filayen wasanni a jami'ar Bayero lokaci na lokacin da jege yake mataimakin shugaban jami'a nan gaskiya mun yi su da yawa lokacin muka yi domin duka wayannan filayen wasanni da kake ganin su gaskiya sai da muka yi musu kaman duk wani tsari da manyan filin wasanni suke da shi zai ba da grass zai ba da akwai sprinklers da zai dinga ba da ruwa da su waye duk a lokacin mun yi ko muka yi karbi wannan bakuncin wasannin na WAWOC suka nuna mana cewa ba taɓa yin tsarin wasa da aka ji daɗin sa irin wannan ba to alhamdulillah abu dai da zamu gaya matasa shine a harkar wasa fa babu wani abu da za a ce yana da kawo koma baya harkar karatu gaskiya kusan ƙara buɗe kwakwalwa yake duk wani matashi zaka ga dan wasa ne kamar nan yanzu muna zancen su Amina Audu su dan gwaggo Ashana su Hakimi wanda duk yawanci da wa'annan ƴan wasa ne da a garin nan kusan duk inda ka je su ake magana su Muhammad Musa da mu duka ƴan wasa ne ba yadda zaka je ka bude baki kai
su Professor Rabiu Muhammad su Professor Isu Professor AA
su waɗannan kaga su daga bayan mu suka zo amma duk daga haka zaka ga sanannu ne kusan AA tun muna yara Allah ya ni Teachers College ɗaya muka yi Kano Teachers College nan ni ban yi kwalla a Teachers College din ba amma da AA sun yi kuma mun a lokacin har sha'awar kallon su yau ga su masu professor shi ne to zaka ga ba abin da zai rage kwazo yake ƙara maka ya ƙara maka fahimtar duniya yaya za a tafi da mutane saboda haka ga matasa gaskiya harka ce zan ce muna jan hankalin matasa su shiga harkar wasanni da kowa zai ji cewa yana sha'awar abin kuma a yanzu ma zaka ga ai sana'a ce yawancin yaran da suke buga kwallaye a kwallon ko sauran wasanni a duniya zaka ga ai rike kansu suke su rike kasashen su su rike duk wani dan kwana sa sai dai abin da muke kullun jan hankalin yara da shi shine kar abu ya yau ka ga ya cika maka hannu kuma ya zama ka shiga halkar albazaranci in dai zaka rike da cewa sana'a ce gaskiya kusan kodayaushe muna wannan kuma ko a nan abinda kullum muke nuna wa ɗalibanmu kenan cewa su rike harkar wasanni kuma mu muna goya musu baya su yi wasanni da yadda zai zama cewa sun samu tagomashi na rayuwa a cikin harkar wasanni.
To godiya muke prof.